Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin dan Adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake dauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin dan Adam, da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teba, hana kasala, yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu, na tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar dan Adam. Likita gare ka.
Azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan Adam, kamar yanda da farko ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce a yi shi, aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan Adam ta fannin kwakwalwa, lafiyar kwakwalwa kenan, da lafiyar zuciya, da lafiyar cikin mutum, da lafiyar garkuwar jiki, duka azumi na taka rawa matuƙa.
To likita, ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum?
Azumi yana taimakawa matuƙa gurin rage sugan jikin dan Adam da kuma daidaita shi, saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur, ya abinci, ya sha ruwa ɗan zirga-zirgan da mutum yake yi, na zuwa kasuwa ne, na zuwa office ne, na zuwa gurin wa'azi ne, ko na zuwa makaranta, wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgan duka saboda taka rawan suga ne da yake jiki dan Adam, wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan directly ba, ko but wallahi ya ci abincin da akwai sugan kenan, wato kama a ce carbohydrate kenan. So da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi, so sai ga dadin Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgan da ya kamata a ce yayi, duk da yana yinsu, ƙarfi yana raguwa, kasala yana zuwa, wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan. Kamar yanda dai mutum za a ce ya samu ne a mota, yayi full tank, so sai kuma yazo ya dan fara zirga-zirga a cikin gare su, da zarin zirga-zirgan nan akai minti 30, akai awa 1, awa 3, awa 4, to dole man nan da aka sha zai ragu. So hakan shi ma dole sugan da mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa.
A likitance, ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya?
Azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai, kamar yanda muka sani, abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya, saboda zuciya da jini da jijiya su guda ukun nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini, saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka, so sai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure. Haka ma kuma dehydration ko kuma ince rashin isasshen ruwa a jikin dan Adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure. So duk wanda suke cewa suna da low blood pressure, kashi 90 din su a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su. So kun ga kenan, ga wanda suke da hawan jini, tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance, to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration, to wannan dehydration din tunda kuma ga da Musa yana causing low BP, to at the same time ma yana rage hawan jini. So wannan shine na farko. Na biyu kuma, yana matukar taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su. Wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko, wanda sun rabu kashi biyu, muna da low density lipoprotein, muna da kuma high density lipoprotein. Sai dai kawai anan low din shine marar kyau, high din kuma shine mai kyau. So kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a jikin dan Adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya, wanda kuma matsalan yakan aku ne yayin da wannan maikon ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan Adam. So yayin da jini yazo wucewa sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta. Zamu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki, amma kuma a ce akwai gantsakuka da yawa a cikin wannan tiyo din, so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yanda ya cancanta ba, kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsakukan. To wannan zamu iya cewa nan dattin gantsakukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu, kamar yanda gantsakukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan. So wannan maikon kuma yayin da ya fara taruwa ba komai akai ba, to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin. So da zarin ya datsar da shi kuma, sai a samu condition known as atherosclerosis. Wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din, wato yayin da ya kasance an samu hawa na wannan maikon da baya da kyau a cikin dan adam, sai je makale kin jijiya ta ciki, to sai hana jini wucewa. So da zaran mutum kuma ya kasance yana azumi, to idan Allah subhanahu wataala, hakan baya faruwa saboda mutum baya yawancin abincin da yake ƙara maikon ma in the first place, kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke so, saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba. So wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam.
To likita, ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa?
So azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function. Wannan cognitive function din nan kuma a takeice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu, gurin nutsuwan mu, gurin hankalin mu, gurin yanke hukuncin mu, gurin shawwa kan matsaloli na yau da kullum, gurin su nazari tare da sauransu haka. So yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis. Kuma daga word neuro yana nufin neurons kenan, wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place. Genesis kuma shine production of the neurons kenan. So yayin da mutum yake azumi, wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'innan production of the neurons din, kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function. Na biyu kuma aka samu neuroprotection. Wannan neuroprotection din kuma kamar yadda na faɗa, neurons din da suke gina kwakwalwa, to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi, suna samun su huta, ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi, saboda yawancece da mutum yake abinda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi, yana samun hutu na kwakwalwa, hutu na zuciya, hutu na jikin shi, tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma.
Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyar su?
Eh, tabbas akwai su. Ai, kamar yadda muka faɗa, yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum, saboda kamar yadda muka sani, mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin dan adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci, wato digestion kenan, tare da fitar da abinci. To da zarar ka dan bar cikin ka ya samu ya dan huta, so ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions din nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka, wato ko gut lining kenan, wanda shine sashin cikin mutum ta ciki, so sai ganshi shi ma yana samu, yana karfafawa, yana ƙara samun hutu, and sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya. Na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance. Wannan shi microflora ko microbiota, wa'ansu bacteria ne wanda su kuma suke da kyau, ko ince positive bacteria kenan, wannan ana samu su a cikin dan adam. So wal Allah utrana sukan yi kasa, utrana sukan yi sama, amma in mutum yana azumi, so da Allah subhanahu wataala, sai kaga sun daidaita, sun yi yanda ya cancanta. So wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi. Sai kuma aka samu autophagy. Daga wato auto yana nufin automatic, phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da wa'ansu datti na jikin dan adam da baya bukata, musamman ta fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa, saboda azumin da mutum yake yi. Akan samu irin su hormesis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa. Sai sa azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ayi, so abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa?
Babu mamaki bane ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ince sun sha ruwa, amma kuma in suka zo shan ruwan sai su ji ba su da shauƙin cin abinci, ko kuma ba su da shauƙin shan ruwa, ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawarin da muke bayarwa, inda har kasance ka fadi ko kuma kin fadi cikin irin wa'annan mutanen, to yakan taimaka wata rana a ɗan yi amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma haɗa da ɗan kayan itace haka, irin kamar a zo a ce ɗan lemu, ɗan ayaba, su ɗan kankana ko su abarba, in aka ɗan haɗa su, wanda yake da hali ma zai iya haɗawa da su grapes ko kuma apple. So ko da ma duk abin da mutum Allah ya samu hali, to zai ɗan iya haɗawa. To aka yi mixing wa'annan, to yana taimakawa gurin ba mutum appetite. Kuma ko da mutum ya ji baya jin shauƙin sha, inda ba wai amai bane zai sa shi, alal misali, so don Allah ya haƙuri ya dage, ko kuma ta dage, su ga sun sha wannan, saboda zai ba su appetite, zai dan sa ɗanɗano kenan a takeice. Na farko, na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum, saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba, sau dole sugan jikin shi ya yi ƙasa, hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan ƙarfin fita sallah. Sannan ku kuma tunda yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su, musamman kankana, to kuma ko mutum ma baya jin shauƙin shan ruwa, so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka, to shi ma zai taimaka matuka gurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da yake azumi. So a cikin kiyayen haka, kuma a ɗan ƙoƙarta yin haka, haka ma kuma wanda ba su samun damar yin sahur, so ko da wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi, to shi ma zai taimaka. In ya so haka, idan da sallar asham can ƙarfe 8 da garibi zuwa karfe 9 alal misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji dandanon cin wannan abincin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda zamu tattauna kan yadda mutane kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi mu huta lafiya
Allah ta wani kari ba ala rawa kun